Kwararren ɗan jarida kan sha'anin harkar kula da lafiya kuma malami a Jami'ar Legas, Nicklin Ihanacho, ya bayyana ƙarfin gwiwarsa kan irin 'yan jarida da suka halarci taron bitar, inda ya ce an aza sashen juyin juya hali yadda za a rinka ba da rahotannin kiwon lafiya a jihar.
I am confident that we have set the foundation, that we have begun a silent revolution in how health journalism can better done in this state.
Ya ci gaba da cewa sakonsa ga gidajen yaɗa labarai shine su ba da dukkan goyon baya wa 'yan jarida dangane da irin ayyukan da suke son gudanarwa, domin kuwa suna da ƙwararrun ma'aikata 'yan jarida. Abinda suke bukata shine yanayi mai kyau da goyon baya don gudanar da ayyukansu.
A message to the organizations is give them the opportunity to do the work that they want to do, that you have superstars in your ranks and all they need is the platform to do good work. Give support, logistics, financial and all that journalists need, and you will be amazed the amount of work that they can do.
Shi ma jami'in da ke wakiltar hukumar gidajen radio da television na Amurka a Nigeria, Alhaji Sani Muhammad, ya yi ƙarin haske kan batun bitar.
Mun yi wannan bita ne ga waɗanda suke aiki, wato 'yan jarida a gidajen radio da television waɗanda muke amala da su a matsayin muryar Amurka.
Bayanai da kuma irin abubuwan da kuke tambayansu, shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ba?
Kwarai muna jin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, saboda a cikin wannan karatarwa da muka yi, so tari 'yan jaridun za su haɗu su tattauna su ga wasu irin dabaru ne da suke so su kullo da shi, ta hanyar da za su canza salon yadda suke ba da labarai. Su da kansu suke kirkiro da waɗannan dabarun, kuma su zanna su tattauna a kan abin da ya kamata a yi, saboda a ga cewa an inganta labarin da ake bayarwa ta yadda za a daɗa fahimtar da al'umma, yadda kuma gwamnati za ta fahimci wasu wuraren da ake da wasu matsaloli ko kuma ƙalubale, ta yadda za a inganta su ko kuma a gyara su. Abinda muka gani a cikin kwana ukun nan da muka yi muna wannan bita ya ƙarfafa mana gwiwa akan cewa akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan 'yan jaridu suka koya, kuma da za su yi amfani da shi saboda su inganta aikinsu na ba da labarai.
Daga bisani kuma na ji ta bakin malata taron domin yin bayanin alfanun da suka samu a sakamakon halartar bitar.
Sunana Uzairu Dauda Bunga daga gidan rediyon Bauchi DRC. Gaskiya na ƙaru da abubuwa da dama a wannan bita, a kasancewa ni ina ɗaya daga cikin wanda nake shirye-shirye na lafiya da kuma gabatar da shirin kiwon lafiya a wannan gidan rediyo. Gashi hukumar kula da gidajen talabijin ta ƙasar Amurka ta shirya mana wannan bita kan inganta aikinmu na rahotanni akan kiwon lafiya. A tun daga farko kwana uku nan da aka yi, ana ƙara abubuwa da dama da suka hada da cewa lallai yadda zan inganta rahoto na lafiya don maida hankali ya zama na irin abinda ake warewa a harkar lafiya ya isa ga wanda aka ware domin sa na farko kenan. Sannan maida hankali cewa gurin da nake zanna ma abubuwa da ya shafi kiwon lafiya da dama wanda zan iya bada gudunmawa ta idan har nayi domin inganta lafiyar al'umma, wadda wasu ban sani ba sai a wannan bita da aka minta kwana uku. To irin waɗannan zan iya cewa gaskiya na ƙaru da abubuwa da dama abin da ya shafi.
Sunana Zainab Muhammad Sabitu, ina aiki da Albarka Radio a nan Bauchi. Hakikanin gaskiya na ƙaru da abubuwa da dama a cikin wannan taron horo da aka yi mana, musamman a bangaren abin da ya shafi kawo rahoto da nake yi a bangaren kiwon lafiya da kuma shirye-shiryen da nake gabatarwa da suka samu suka shafi kiwon lafiya. Kuma babu abin da ya fi kayatar da ni ma, musamman kan irin yadda aka maida hankali kan wasu bangarori da aka dan yi kamar watsi da su a nan kasar mu Najeriya, da kuma irin yadda ya kamata mu 'yan jarida mu hada kai mu rika kawo rahotanni a wannan bangaren.
Abdulrahman Muhammad, wura Amurka daga Bauchi a Najeriya.